A jawabinsa a taron manema labaru jagoran haɗakar jami'in shugaban jami'ar APA na jihar Bauchi, Comrade Abdullahi Muhammad ya bayyana dalilansu na yin hakan.
Mu jam'iyyu 25 wanda muke da ofishoshi a nan jihar Bauchi, mun fito mu sanarwa duniya, to idan har muna son a samu ci gaba a tafiyar demokradiya ko kuma jihar mu ta Bauchi, to wajibi ne mu ba ita jam'iyyar APC, saboda muna ganin ayyukan tsare-tsaren da take na shugaban kasa Muhammadu Buhari.
Akwai barazana ce da kuka fuskanta kuke ganin cewa yin hadakan nan shine zai kai ga cin nasarar APC a nan jihar Bauchi?
Babu barazana, ita kanta jam'iyyar APC bata san ma da mu yi wannan hadakan ba. Ni shi yasa muka fito gun yan jarida, mu je gun APC, mun ce mun fidda matsayin mu akan al'amarin ba.
Hai la yau naji ta bakin wani shugaban jam'iyyar da shi ma ya shiga hadakar, ga abin da ya ce.
Sunana Usman Balbaya, ni ne state chairman, Bauchi state chairman na NCP, National Conscious Party. Shi wannan lamari na zaɓe sai da muka sanar kuma muka tantance wa mutane cewa ba fa mun mara ma jam'iyyar da take mulki bane gaba daya har 2019 election. Muna magana ne akan wannan kawai by election da za a yi na cike gurbin nan na marigayi alwakili da ya rasu. Na wannan kujerar ne kadai muke mara ma APC baya, ba wai mun mara mata baya akan zaben gwamna ko zaben wani dan majalisa. Wannan sanata guda ɗayan ne na Bauchi ta Kudu, shi kadai muka mara masa baya.
A gefe guda kuma dan takarar jami'ar PDP Dr. Ladan Salihu ya ce babu fargaba, koda kuwa sun kai guda ɗari ne.
Ban taba shiga wannan al'amari da fargaba koda da Ms. Ali Zaratin ba, saboda mulki abu ne daga Allah. In akwai jam'iyya da take ɗaya, jam'iyyar barankaci take ɗaya karmami, ɗaya kara, ɗaya rama busasshiya ba amfani da ita, ɗaya burtuntuna, ɗaya coge, ɗaya wani abu wanda baka san shi ba, sai ka kirga 27, to su zo su 100. In suka kasance 100 a cikin wannan tafiya, ina tabbatar maka sai dai darajar mu ya sake karuwa, saboda sai an ga wanda ba su kai ba ake ganin wanda ya isa.
Shi ma nasa ba sun dan takarar jam'iyyar GPN kuma tsohon gwamnan jihar Bauchi, Malam Isa Yuguda, ga abin da yake cewa.
Ga wanda yake da yadda da Allah kan ba fargaba, duk wani haɗi da aka yi na tafiyan jam'iyya, Allah ya riga ya ce kun fa yakun, inda yake ya riga ya faɗa kuma zai yi. To abinda Allah zai yi shi zai yi, ba zan ce maka a'a ko alheri ne ko sharri ne ba, amma sun yi goji ko za su iya ban sani ba, ko ba za su iya ban sani ba. Wallahi ya alamu.
Abdulwahab Muhammad, Mura Amurka, daga Bauchi a Najeriya.